A tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar EFCC jiyar Arewa maso gabas, Malam Bello Bajoga ya yi ƙarin haske game da irin shirin da hukumar ta yi.
Sunana Bello Bajoga, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa, jiyar Arewa maso gabashin Najeriya. Hukumar mu tana tsaye ta yi tanadi na musamman domin ganin ba a yi saye ko saida ƙuri'a a yayin gabatar da zaɓuɓɓuka da ke tafe ba. Bisa wannan nema muke kira ga al'umma da suke yayi haka din, musamman 'yan siyasa, wajen ba da cin hanci da wanda ya bayar, da wanda ya karba, da wanda ya sanadin bayarwa, da agent din da ya dillancin in sai da ƙuri'a ne, hatta wanda ya bada wajen gidansa aka shiga zaure aka yi wannan magana, ko kuma wanda ya ainihin duk dai wanda ya sa hannu a cikin tafiyar da wannan mummunan aiki, to dukkan su sun yi taimakekeniya wajen aikatar da laifi, kuma doka za ta yi halinta a kansu gaba ɗaya.
To sai dai kuma a yayin da hukumar ta EFCC ke jan kunnuwan jama'a, a ɗaya gefen kuma ƙungiyoyi daban-daban na al'umma suna gudanar da tarurruka domin bayyana goyon bayansu wa 'yan takara. Da farko dai ga sakataren ƙungiyar makafi na ƙasa da bayani.
Sunana Musa Nuhu Adamu, ni ne National PRO na APC Supporters for Visual Impaired of Nigeria. To abin da ke tafi da ni taro ne da muka yi, kuma bayan taron muka yanke hukunci, muka ya zama hukunci na ƙarshe kan wanda za mu zaɓa, wanda muke so mu sanarwa membobinmu na dukkan Najeriya da kuma sauran al'umman Najeriya.
Wannan taron a ina aka yi?
To mun yi taron mu ne a birnin Abuja.
Jihohi nawa ne kenan kuka halarci wannan taro?
Jihohi 29 wanda suka samu halartar wannan taro. Muna kiran dukkan makafin Najeriya, musamman wanda ke asalin 'yan jam'iyyar APC da ma wanda ba sa cikin ta, muna kiran su da su fito su zaɓi shugaban ƙasa mai ci shugaba Muhammadu Buhari. Sai har ga Allah ba mu samu shugaban da ya kamata ma mu awardin ɗinsa irin Muhammadu Buhari ba tun da aka fara shugabanci. Saboda shi ne implementing doka ya kuma sa mata hannu a kan 'yancin nakasassu a Najeriya. Wannan ya sa muka yanke hukuncin kawai gaskiya Samina wa ɗana ya kamata mu yi group, kuma ko ina ko wata jiha a yi shugaban Muhammadu Buhari. Don haka muna kiran 'yan ƙungiya da ma wanda ke wata jam'iyya su fito su mara mana baya, ko don wannan doka a yi shugaban Muhammadu Buhari.
Alhaji Sale Ahmed Jarmajo shi ne kakakin ƙungiyar 'yan takara da ba su yi nasara ba a zaɓen fidda gwani a Misau. Ga nasa bayanin kamar haka.
Sunana Ahmed Sale Jarmajo, mu ne wanda ake kira APC Aspirants Forum Misau Local Government, wanda yake kuma ta samu tushe ne akwai federal, akwai state, akwai local government. Babban manufar mu shi ne saboda mu ba da goyon baya President Muhammadu Buhari a zaɓen da ke zuwa ranar Asabar 14 ga watan 2 2019, in Allah yarda mu ga cewa mun sake bashi ƙuri'u.
Me yasa kuke gwada mashi shugaba Buhari wannan goyon baya?
Saboda shugaba ne adili, kuma wanda yake yana da kishin ƙasarsa, kuma duk alƙawarin da ya ɗauka ya cika mana.
Wannan abu sai mu ga kaman ko gwamnatin jiha ne ko ta tarayya ta ba ku kuɗi ku gudanar da wannan abu, me za ka ce?
Mu Aspirants Forum mun muka yi namu ƙoƙari muka ta. Sako na dai shi ne a madadin mu Aspirants Forum, wallahi ba mu da wani ɗan takara na shugaban ƙasa a Najeriya da ya wuce Baba Buhari. Saboda haka ina kiran duk wani ɗan masarautar Misau da ma jihar Bauchi da ma Najeriya baki ɗaya, mu zo mu jefa wannan dattijo don ya ci gaba ya ƙarisa mana ayyukansa na alkhairi da ya fara.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.